Karfe 8 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chad, bakwai kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 19:22.
Ahmad Abba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa da ku cikin shirinmu na hantsi. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za a ci. Majalisar Dinkin Duniya ta gargadi sojojin Mali kan rushe jam'iyyun siyasa da suka yi. Amnesty International tace makaman da RSF ke amfani da su a Sudan kirar cena ne da hadaddiyar daular Larabawa ke bata. Fada Robert Frevos ya zama paproma na farko daga Amurka, za ku ji takaitaccen tarihin sa cikin wannan shiri. Ga labarin BDB. Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadi game da rushe jam'iyyun siyasa a Mali. Tana mai kwatanta hakan da cin zarafin dan Adam da kuma hana shi yanci da dokokin duniya suka bashi. Ruqayya Abba Kabara na dauke da karin bayani.
A Larabar da ta gabata ne, majalisar da gwamnatin sojin kasar ta sanar da rushe jam'iyyun siyasa tare da haramta duk wani taro ko kuma sha'ani na siyasar. Hanin na zuwa ne a yayin da gamayyar jam'iyyun adawa na kasar ke shirin gudanar da zanga-zanga yau Juma'a. Gamayyar jam'iyyun sun shirya zanga-zangar ne don nuna adawa da gwamnatin sojin, tare kuma da kira a gare ta da ta mika mulki hannun farar hula cikin gaggawa. A cewar kwararru kan harkokin yancin dan Adam a Majalisar Dinkin Duniya, sojojin na Mali sun dauko hanyar jefa kasar cikin wani sabon rikici. Matukar suka ja layin adawa da yan siyasa ta wannan fuska, Mali ta fada cikin rikicin siyasa baya ga karuwar ayyukan ta'addanci tun bayan juyin mulkin da yake farda gwamnatin farar hula. Duk da wannan hani, gamayyar jam'iyyun siyasar sun ce babu gudu ba ja da baya a zanga-zangar, yayin da suka dage kan cewa babu wani dalili da zai sanya a amincewa Asimi Goita, jagoran juyin mulki, ya shafe shekaru 5 kafin shirya zabe.
Sun dai daga zanga-zangar na yau, amma sun ce za su ci gaba da jajircewa a Malin. Gwamnatin Najeriya ta dakatar da shirin ba wa dalibai tallafin tafiya karatu kasashen waje. Ministan ilimi Tunji Alhausa ne ya bayyana haka a cikin wani jawabi da ya fitar ta hannun mai magana da yawunsa Folashade Borio a ranar Laraba. Mr. Alhausa ya yi karin haske, yana mai cewa matakin ya biyo bayan sake duba tsare-tsare da aka yi ne da nufin karfafa zuba hannun jari a manyan makarantun cikin gida Najeriya. Babban mai shigar da kara na gwamnatin Chad ya bukaci da a yankewa Idris Yusuf Boy, tsohon ministan kuma shugaban ma'aikata fadar shugaba Muhammad Idris Debi, hukuncin daurin shekaru 10 a gidan yari kan zargin aikata laifin cin hanci da rashawa da kuma cin zarafi na ofishi a wani shari'a da ya shafi biliyoyin sefa. Shi ma hamshakin dan kasuwa Abud Hashim Bodar, wanda tun farko shi ya kai karar Idris Yusuf saboda zamba, shi ma ya fuskanci daurin shekaru 10 a gidan yari. An zargi tsohon ministan da karban na goro wajen baiwa dan kasuwa wasu kongiloli a shekarar 2021. Kuna sauraron labaran ne daga sashin Hausa na Radio France International. Kungiyar Amnesty International ta bayyana gano makamai kirar China da hadaddiyar daular Larabawa ta yi cinikinsu tare da damƙa su a hannun mayakan RSF don ci gaba da yakin Sudan, matakin da kungiyar ke cewa ya sabawa haramcin cinikin makamai da Majalisar Dinkin Duniya ta sanya kan kasar. Azima Bashir Aminu na dauke da karin bayani.
A cikin wani rahoto da Amnesty ta fitar a jiya, ta ce binciken da kwararru suka jagoranta ya gano bamabamai nau'ikan GB50A kirar China da nau'ikan ababen fashewa kirar AH4 Hwasa, waɗanda mayakan RSF suka yi amfani da su a Khartoum da Darfur, wanda kuma shine karan farko da duniya ke ganin amfani da nau'ikan ababen fashewar a wani yaki da ya taba faruwa, wanda mayakan suka samu damar mallakar su da taimakon da daular Larabawa, wanda ita ta jagoranci cinikin su tsakanin ta da China. Shugaban sashen bincike kan yaki da rikice-rikice na Amnesty Brian Kastner ya ce daga ranar 9 ga watan Maris ne RSF ta fara amfani da nau'ikan bamabaman na GB50A a hare-haren da ta kai Al-Malha dake arewacin Darfur. Jim kadan bayan fitar wannan rahoto na Amnesty ne, China ta buƙaci dukkanin 'yan kasar dake zaune a Sudan su gaggauta ficewa bisa kafa hujja da yadda aka shafe kwanaki yar ana lugudan wuta a jihar Port Sudan.
To Amurka ta ce za ta katse tallafin magunguna da na dala 50 kenan da take baiwa Zambia a duk shekara saboda rashin daukar mataki da ya dace kan zargin sata da sayar da magunguna da aka bayar da nufin rabawa kyauta cikin wata sanarwa jakadan Amurka a Zambia Michael Gonzalez yace tun a bara ofishin ya bukaci mahukuntan Lusako da su dauki mataki kan satar magunguna da ake tanazarwa al'ummar Zambia kyauta magungunan sun hada da zazzabin cizon sauro da cuta mai karya garkuwar jiki da kuma tarin fuka Jagoran babbar jam'iyyar adawa ta Côte d'Ivoire ya zargi gwamnati da kokarin murkushe ƴan adawa gabanin zaben shugaban kasar da ke tafe Tijani Tiam yayi wannan zargi ne gaban dandazon magoya bayan sa da suka taru don nuna rashin amincewar su da haramta masa tsayawa takara a watan da ya gabata ne wata kotu a kasar da ke yammacin Afrika ta haramtawa Tiam zama dan takara a zaben na ranar 25 ga watan Oktoba tana mai cewa shi ba dan kasar Ivory Coast bane tun bayan da ya samu takardar zama dan kasar Faransa a 1987 Robert Francis Frobos ya zama fafuroma na farko dan asalin kasar Amurka a wannan Alhamis inda yanzu za a rika kiransa fafuroma Leo na 14 bayan da manyan fadodin mujami'ar Katolika da ake kira Cardinals suka zabe shi don ya jagoranci mabiya biliyan 1 da miliyan 400 kowane ne fafuroma Leo na 14 Michael Kudison na dauke da karin bayani
an haifi sabon fafuroma ne a ranar 14 ga watan Satumba shekarar 1955 a birnin Chicago da jihar Illinois ta Amurka ga iyalin Luis Marius Prevost mai asali da Faransa da Italiya a yayin da mahaifiyarsa Mildred Martinez yar asalin Spain ce ya shafi lahirin yarantarsa tare da iyayensa inda ya fara karatu a karamar makarantar koyon addini ta mabiya akidar Augustine ta Katolika bayan nan ya garzaya jami'ar Pennsylvania a shekarar 1977 inda ya samu digiri a lissafi da falsafa a birnin Rome na Italia aka nada shi a matsayin limamin Katolika a ranar 19 ga watan Yuni shekarar 1982 bayan ya karo ilimin addini Papa Roma Leo na 14 shine shugaban Kristoci mabiya mazhabar Katolika na biyu da ya fito daga nahiyar Amurka bayan Papa Roma Francis wanda dan kasar Argentina ta kudancin Amurka ne sai dai wannan sabon Papa Roman dan kasar Amurka ne a arewacin nahiyar sabon Papa Roman watan Cardinal Robert Francis Prevost mai inkiya da Leo na 14 shine shugaban mabiya dariƙar Katolika na 267
To kasar India ta zargi Pakistan da kai hare-hare cikin dare ta hanyar amfani da jirage mara tsama tuka da sauran makamai kenan a yankin ta dake kan iyakar su da ake takaddama akai abinda Pakistan din ta musanta yayin arangama tsakanin wato makwabtan kudancin Asia ke barazana zama yaki kasashen India da Pakistan dai sun sha zargin juna da kai hare-hare ta sama tun bayan da rikici wato nasu ya kara kamari Ungar agaji ta Red Cross ta yitar da matakin da Isra'ila ta dauka na katse shigar da kayan agajin jinkai zuwa yankin zirin Gaza tana mai cewa ba abin lamunta bane shugaban ICRC Pierre Krahembu wanda ya nuna takaicin sa kan Isra'ila na hana shigar da kayan agaji zuwa zirin Gaza har tsawon watanni yace matakin ya saba dokokin kasa da kasa To idan muka sake komawa tarayyar Najeriya kimanin ƴan kasar 200,000 ne ke rasa rayukansu a duk shekara wanda yawancin su yara ne sanadiyar cututtuka dake da nasaba da abinci a cewar ministan kimiya na kasar Uche Geoffrey Nanji Ministan ya bayyana haka ne jiya Alhamis yayin bikin kaddamar da wani littafi dangane da muhimmancin tsafta da kuma kare abinci da ake sayarwa jama'a Dr. Awal Musa Umar kwararren likita na Cimaka dake aiki da hukumar lafiya a jihar Kano yayi mana karin haske
ko shakka babu yanayin da muka bincike a Najeriya da kuma sauran sassan arewacin Najeriya zaki ga al'umma da dama suna cin abinci ne kawai a matsayin maganin yunwa suna cin abinci ba tare da sun san menene yake kunshe da shi ba ko kuma yaya ya kamata su ci abincin yaushe ya kamata su ci kuma me ya kamata su rashin sanin yadda ya kamata a ci al'umma ta tsarrafi ya janyo ɗaya kenan abu na biyu rashin ingantaccen tattalin arziki da mutane suke da shi ta hanyar ba sa iya samun kuɗaɗen da za su iya sai abinci cikan da jikinsu yake da bukata shi ma wannan abin ya janyo uwa uba rashin halin ko unkula da mahukunta suka yi da sashin cikansa bangaren kimiyyar cimakar rashin bashi muhimmanci da kuma rashin hubbasa shi ta ganin cewar an ba su dama ba su ilimin sun fadakar da mutane sun ilmantar da su sun kuma wayar musu da kai yanda ya kamata shi ma
Dr. Awal Musa Umar takwas ne da minti goma lokaci ne kuma na labarin wasanni kai tsaye muna tare da Nasiru Sani
to barka da aiki
jamuje
yawa to Manchester United ta zazzagawa kungiyar Atletico Bilbao kwallaye hudu a raga a wasan da suka kara a daren jiya na gasar Europa League a filin wasa na Old Trafford da Atletico wato Athletic Bilbao din tazar kwallo daya kacal a wasan da suka yi
na'am
amma kun da ya gabata dai a filin wasa na Atletico Bilbao din Manchester United din ce dai ta samu nasara da zira kwallaye uku da babu
naga mai tsaron ragar Manchester United din ma kamar
eh ga labarin nan ɗan sandan Burtaniya sun kama mai tsaron gidan wato kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Andre Onana akan wato kashin kunne da yayi na rashin yi wa motar sakiran Lamborghini wadda kudin ta ya kai pound na kudin Ingila 350 takardun inshora
in asefan Cameroon ne ko nairan Najeriya kudaden na da yawa sosai
mulamulai ne yanzu dai Onana ya shiga tsaka mai wuya akan ko ya biya wannan tarar da aka mar ko kuma a markade motar
lalle fa
to kaga doka kenan da cikawa
dole ya biya kenan
yawa to inda kamar yanda masu shari'a suke cewa abu doka a zauna lafiya
na'am
to sai hukumar da ke kula da harkokin kwallon kafa ta Australia da ta bayyana cewa babban jami'in da ke lura da kwallon kafa na kasar James Johnson ya aje aikin sa bayan shafe shekaru 5 yana taka rawar gani a wannan bangare Johnson din dai ya taka muhimmiyar rawa a fagen wasannin motsa jiki na mata inda ya nasarar ciyo kofin gasar cin kofin kwallon kafa ta mata ta duniya wa kasar wannan matakin ne na wato Johnson ya zo ne a kasa da shekara guda kafin kasar ta karbi bakuncin gasar cin kofin mata na yankin Asia
haka
to sai kuma bangaren gasar cin kofin kasashen nahiyar Africa ta yan kasa da shekaru 20 inda kungiyar kwallon kafa ta Flying Eagles ta Nigeria kenan za ta barje gumi da wato takwarata ta Senegal mai rike da wannan kambu
bayan sun yi
kware
kunnen doki ko
kware da gaske
da kasar Kenya
kware da gaske a matakin quarter finals za a kara wato a ranar Litinin kenan 12 ga wannan wata da muke ciki a kasar Masar to Senegal din dai ta daura karfar damarar fuskantar Flying Eagles ta Nigeria ganin yadda ta yi wajarar da abokiyar karawarta ta DR Congo da ci 2 da nema a gasar wato kusa da karshe wato gasar da suka buga ta rukunin C cha kenan Najeriya ta samu kaiwa ga ta kusa da kashin ne bayan da suka tashi da kwallaye 2-2 a ragar juna da abokiyar karawarta ta Kenya da suka fafata wato a wani fafatawa da suka yi a rukunin ba
ka san ta ci wasan ta na farko sannan kuma ta yi canjira so biyu kenan
to ka gani to har ila yau gasar muka koma baya kenan Europa League Tottenham Hotspur da Bilbao Glimpse sun tashi da ci 2 da nema sai dai a makon da ya gabata Tottenham din Hotspur ta samu nasarar wato kan Bordeaux Glimpse da ci 3-1
an goda Nasiru Sani
to sanda aiki
ga wasu daga cikin labarai da za ku iya karantawa ko kallon hoton bidiyon su a shafukanmu na sada zumunta gwamnatin Najeriya ta soke tsarin bayar da tallafin neman ilimi a kasashen ƙetare yayin da aka dake tashin jirgin farko na maniyatan Niger a yammacin jiya yau ake sa ran kashin farko na maniyatan Najeriya za su tashi a Owerri amma duk da haramta ayyukan su jam'iyyun siyasa sun bukaci a gudanar da zanga-zangar kyamar mulkin soji bayan shafe yini biyu ana gudanar da zaman zabar Papa Roma a ƙarshe Robert Francis dan kasar Amerika ya zama sabon shugaban ɗariƙar Katolika na duniya akwai mu da bidiyon muhawarar kwararru a fannin adabi kan shata da rarara shin waye bubuce
A ci gaba da sauraro da bibiyar sashin Hausa na RFI a rfi.fr/he domin samun labarai daga lungu da sako na duniya, har ma da kayatattun shirye-shirye da hoton bidiyo. Ku bibi RFI Hausa kumuri.
Haka lamarin yake, bari mu je ga shirinmu na gaba.
Mai sauraro barkamu da warhaka, kami sale ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai duba ne kan yadda manyan kungiyoyin da suka taimakawa Najeriya wajen kenkesan shahararrun ƴan wasa daga yankin arewacin kasar suka durkushe. Kamar yadda aka ji a shimfidar shirin, zamu yi abin nan da masu iya magana kan cewaye-waye adan tafiya don yin duba kan wasu shahararrun kungiyoyin ƙwallon ƙafa dake arewacin Najeriya, waɗanda a yanzu tauraruwa suke disashewa dukkan da irin gudunmuwar da suka bayar wajen ci gaban harkar wasanni a ƙasar baki ɗaya. A baya yankin arewacin Najeriya ne ke sahun gaba wajen ƙenƙesar manyan ƴan wasan da ake ji da su a ƙasar, waɗanda suka taka rawar gani a matakai daban-daban. Kuma mafi yawancin ƴan wasannin sun fito ne daga kungiyoyin cikin gida irin su DICBs dake garin Kaduna, wacce ta rikide ta koma Ranchers Bees. Akwai Raka Robas FC dake jihar Kano da Mighty Jet FC dake garin Jos na jihar Plateau da dai sauransu. Sai dai shirin a wannan lokacin zai yada zango ne a jihar Kaduna don yin duba kan kungiyar DICBs, wacce sanata Mukhtar Muhammad Arwa ya siye ta a shekarun 1980 kuma ya sauya mata suna zuwa Ranchers Bees. Shirin duniyar wasanni ya ziyarci wasu daga cikin waɗanda suka bugawa wannan kungiya, ga kuma abinda Ali Nayara, tsohon captain din kungiyar, ke cewa.
Watan Nayara dinnan da kake ji is my father, baba na ne. Ainihin su ne pioneers din wannan team din Tintala KUC, har ta zo ta zama Kaduna 11, har ta zo DICBs, har ta zo Ranchers Bees.
To gashi yau za a iya cewa ba a jin duriyar Ranchers Bees. Me ya haifar da haka?
Abin da ya fara kawo na kasu, wanda ta fara mutuwa a Kaduna, akwai wani team da aka yi samba.